Ma'aikatan gwamnatin jihar Niger a Najeriya sun ki komawa bakin aiki bayan da kungiyar kwadagon Najeriya ta janye yajin aikin gama gari a ranar Litinin din nan da ta gabata. Ma'aikatan jihar Niger dai sun ce sun ki komawa bakin aikin ne saboda dama akwai wata jikakkiya a tsakanin su da gwamnatin jihar Niger. Kamar yadda shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger Comrade Yahaya Idris Indako ya bayyana.
To abin da ya zafi jinginan da aka yi mana na kudin hutu kuskure na aka yi bai kamata ba, ya kamata gwamna ya dawo mana da kudin hutu. Gwamna ya yadda ta maimakon wanda suka mata a zauna a rubuta takarda wannan mutane sun ki yin aiki, shi ne sa muka ce to idan an gama yajin aiki na gargadi na tarayya mu ba za mu dawo ba sai gwamnati ta yadda zai biya mana wannan bukatun.
To sai dai matakin kungiyar kwadagon jihar Niger ya harzuka gwamnatin jihar Niger, inda har kwamishinan labarai na jihar Honorable Danjuma Sallau ya kira taron manema labarai domin nuna takaicin su.
Matsayin mu shine wannan ba daidai bane, an yi ne dan dai a bata ma wannan gwamnati su, saboda inda za a yi akwai hanyoyi da ake bi kamar kirawo wannan yajin aiki. Na farko ya kamata su tattauna da jami'in gwamnati, na biyu idan bai yu ba ma in za su je wannan yajin aiki za su rubuto kamar yanda dokan yin kwadago ya nuna a rubuta cewar abu kaza saboda gwamnati ta yi bijire mana da abin da bukatunmu. Sannan idan haka na aka bada notice gwamnati kuma ba ta komi ba, to wannan suka yi wannan sai mu ce maybe suna da dalili.
A yanzu dai wasu al'ummar jihar Niger sun fara zargin cewa yan siyasa na da hannu a cikin wannan mataki da kungiyar kwadagon jihar Niger ta dauka. Kamar Sa'idu Ibrahim, shugaban kungiyar cigaban masarautar Kwanta Gora, na cikin masu irin wannan zargi.
Wannan yajin aiki da Niger State gaba da shi sarai ne son su ciyaye kuma siyasa ne, domin a ka'ida shi ne lokacin da za a je yajin aiki ya kamata a ce in suna da wani abu su ma su shigar da takardansu, domin duk abin da za ka yi za ka ba gwamnati wa'adi, ya kamata a ce sun ba da gwamnati wa'adi. In yadda suke tunanin cewa su kada mambobinsu, ita ma gwamnati tana da alhaki ta kada mutanenta.
To sai dai shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger Comrade Yahaya Idris Indako ya musanta zargin.
Ina ramu da siyasa, mun yan siyasa ne, ba ramu da maganar siyasa, duk wanda ya ce akwai siyasa ciki wannan ruwan shiga Allah.
To amma bayan wannan takaddama dai kungiyar kwadagon jihar Niger ta bayar da sanarwar cewar ma'aikatan gwamnatin jihar Niger su koma bakin aiki a yau Laraba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.